gaba da fafata da ake a gasar yafi kafin na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 a je an fafata a wasan inda kungiyar kwallon kafa ta Birmingham City ta sha kashi a hannun Huddersfield Town da kwallo hudu da nema, sai kungiyar kwallon kafa ta Charlton ta doke kungiyar kwallon kafa ta Millwall da kwallo ɗaya mai ban haushi akan ya bata nasarar zuwa wasan zagaye na gaba. Swansea City ko ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta North Continent da kwallaye takwas da nema. A yau kuma za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da kungiyar kwallon kafa ta Newport County da misalin karfe 9 saura kwata na dare a gogon Nigeria, Niger, Cameroon da kasar Chad. Har ila yau a zagayen na gaban kungiyar kwallon kafa ta Sheffield Wednesday ne za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Swansea City, sai kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich fafata da Hull City. Leicester City tana tare da kungiyar kwallon kafa ta Sheffield United, yayin da Huddersfield Town za ta gwaranci kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Charlton kuwa tana jiran tsammani tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Newport County ko Tottenham wanda za su fafata a yau. Kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove Albion ko da su fafata da Coventry ne, sai kungiyar kwallon kafa ta Wigan karɓi bakuncin Manchester City. Idan muka leka kasar Spain kuwa bangaren kofa da rewa wasan kusa da na ƙarshe zagaye na biyu wato semi final, a yau kungiyar kwallon kafa ta Sevilla za ta karɓi bakuncin Leganes, inda a karawarsu ta farko suka tashi wasan 1-1. A can kasar Faransa kuwa a gasar Coupe de France kungiyar kwallon kafa ta Lens a yau za su fafata da Troyes, sai kungiyar kwallon kafa ta Mens karɓi bakuncin Coin. Chamberlain za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Grambling ne, sai kungiyar kwallon kafa ta Montpellier karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Lyon. A ɗaya ɓangaren labarin kuwa an bayyana sunan tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Tottenham Ronald Koeman a matsayin sabon kocin tawagar ɗan wasan kungiyar kwallon kafa da kasar Holland. Koeman mai shekaru 54 da haihuwa ya rattaba hannu bisa yarjejeniyar kwantirakin shekaru 4.5, inda ya maye gurbin tsohon kocin ta Dix wanda ya ajiye aikinsa a bayan da ya kasa gai kungiyar ta kasar Holland gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai, gasar cin kofin duniya na shekara 2018 da za a yi a kasar Rasha. Ronald Koeman tsohon dan wasan kwallon kafa ne wanda ya fafata wa tawagar kungiyar ta kasar Holland a shekarun baya da suka wuce. Haka kuma ya taba girke kungiyar kwallon kafa ta Everton a mazaunin mai horar da kungiyar, inda a shekarun farko da ya rike ta ya ceto kungiyar daga fadawa relegation. Sai dai a bana kungiyar ta gaza ta buka wani abin kirki, inda ta sallame shi a cikin wata Oktoba na shekara 2017. Koeman zai fara wasansa na farko ne da tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar Poland a wasan da za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila a ranar 23 ga watan biyu na shekara 2018. Iya wanda ya sauka kenan a labarin wasannin namu na yau. Daga nan dandalin BOA, huta lafiya.